أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجرنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركم مدى ساكي سادوا أتشكين درسم مدى مكسابة قباتر دشي إلو من لانا الخميس بعد سلم أصباح wacce yau tana daidai da uku ga watan Sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 wacce ta yi daidai da 22 ga watan January miladiyan Annabi Isa dan Maryam 2026 wanda har yanzu muna karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka Mukhtasar Sayyidi Abdurrahman al-Akhdari ma'ana a cikin wato littafin Ahlari a cikin فقه مذهب الإمام مالك بن عانس إمام دار الهجرة رضي الله عنه سنن منا تشكين باب دا يكي مغانا تشكين التيمم وتو تيمم إتا تيمم كما ندى مكفلا إتا دام أنا إنتني مدد ألولا أما سين كي ألولا نسي كي تيمم سبدو سدري لي دا مكفليسو سي زمان تو إتا تيمم تنوب الوضوء تنانا إبنتم alulani to dan kafin mu ci gaba daga yadda muka tsaya wancan satin akwai daidai nan gurin da muka yi magana akan mutanen da ba ko kuma abin da ba za a mai taimama ba misali mazaunin gida lafiyayye ba zai taimama saboda zai sallar nafila ko juma'a ko janaza ba to daidai nan wala janazatin illa idha ta'ayyanat alayhi janaza muka ci ba zai yi taimama saboda yin sallar janaza ba sai dai idan janazan ta ayyana akan sa ma'ana ga ce na ganin ta kuru to ɗaya daga cikin ƴan uwa ya ce min kamar na dan kuskure fassarar na ce masa eh ba kuskure ne ba ina sane da ita amma saboda faɗaɗa bincike ne yasa sai ya ban fare ta ba tun karatu na da da aka yi sosai aka ga sukan ce illa idza ta'ayyanat alaihi aljanaza sai dai idan janazan sai aka ce kai za ka yi sallar janazan misali an hada gawa an yi komai sai ga ka zo sai aka ce wani kai za ka yi sallar to aka rasa ruwa kuma sai kai taimama to kamar yadda muka nace wancan satun kuma ga janazan kana ji kana gani ga ka rasa ruwan za ka yi to daga ka rasa ta gunda kai taimaman ka zo kai haka na fassara wancan satin shi ma saboda bincike ne da nayi shi sa na fassara amma wancan din ma haka shi ma ni ma aka fassara mu tun da dadewa to abin da dan karan bayani shine ita sallar janaza da yake fardhu kifaya shi wani yana iya dauke mu wani an gane ko wani in wani yayi wani bai ba shikenan ya dauke masa ba fardhu ainin bane ba farilla ce akan kowa da kowa ba so ta kace dai wannan shine illa idza ta'ayyanat alayhi aljanaza kaga dama ka ya fassara ta sai dai in janazan ta ayyana akan sa cewa kai za ka yi sallar har ina iya tuna abin da aka faɗa mana da aka ce ko wata kila mamacin ya bada wasiyan cewa in na mutuwa ne zai mun sallah to kuma misali aka zo sai rasa ruwa gashi kaza kaza to sai ya taimama to duk wannan dai wani sauki ne na musulunci Allahu ta'ala alam Allah ya kara mana fahimta da ilimi sannan an yi tambaya wancan satin na manta ma bai zo ya same ni ba akan tubali da muka yi magana wa tub ko ana taimama akan tubali tubali shine kamar yadda nace ba kowa ne zai sani ba gaskiya musamman irin iranka shi tubali ka san block na kasa ka taba ganin block din kasa yadda ake molding din block din kasa to shi kuma tubali da hana ake ka fahimta za a tara kasan a kwabata wasu sai ta yi kwana ba kuma da wasu sai ta kai wata a kwabe yes mu da muka irin wancan zaman mun sani irin wannan yawa so da ai cura ta ne curi 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 haka ka gane to sai ai gini da ita kuma gini yana da karfi da an aka yanzu ba ai saboda zamani ya riga ya cimma wannan to shine tubali to kaga ita ai ba ai wani sarrafa wani abu na dan adam ba kasa ce ta Allah to shine sai sama lai cewa kaza ka yi tubali ai ce mama akan atub tubali sannan a larabci tana da suna guda biyu zaka ce mata atub zaka ce mata labinun ko labinatun labina bawun din da kasara in ka ce labana to ya zama madara ko nono saboda ka ba haka bane labinatun ka gane sunan su du tubali ne da larabci to ina ga a dan takaice ba sai kuma ban sani ba naga akwai ƴan islamiya da suke dan bibiyan mu wani ya zo tambaye ni wasu fassarorin waɗannan kalmomin su alhashish su alhasir alkhashab yawa duka ya tambaya to alhashish aka yace masa ciyawa kirarika haka yawa alhasir taburma taburman ma da asali akwai wata taburma da ake kodayake yanzu ma naga akwai irin ta karauno irin ta da ka kara kara kaba yawa irin tabarman kaba to ita ma duka kaga malai ce ba za ka yi tima akan ta ba sannan na gade shine abin da zamu iya fada wallahi ta'ala alam na wasunnahu ko wasunnahu yau zamu tashi sunnu mun yi farillan taimama sunonin taimama zamu tashi malai ce wasunnahu tajidu sa'idi li yadayhi tajdidu sa'idi li yadayhi wa nas'u ma baina al-ku'aini wal mirfiqain wat tartib wannan sune sunnonin taimama malai yace tajdidu sa'idi li yadayhi wato sabanta kasa ma'ana sabanta bugun kasa saboda zai shafi harinsa dama ya riga shafa fuskan shi da bugun farko to yanzu kuma zai shafa hannun nashi to sai sabanta bugun kasa sai malai yace mas'u ma baina al-ku'aini ila al-mirfiqain sannan sai shafa abin da yake daga tsakanin wuyan hannu zuwa gwiwar hannu yawa to shi ma wannan sunna ne a taimama ba wajibi bane kamar yadda muka faɗa ne wancan satin muka ce ita taimama simple ne kamar yadda Allah ya faɗa famsahu bi wujuhikum wa aydikum min yawa kawai idan ka buga kai haka ka shafa fuskar ka kai haka shikenan tayi wannan taimama ta gamu in kai wannan ajza ka taimu taimama ta isar maka kuma kai farilla amma sunnan da suke magana shine bayan ka buga ta fuska haka to kai to alabu shi kuma sai ka sake bugawa sai kai ta hannu ita kuma daban haka to daga nan zuwa nan shine farillan amma daga nan zuwa nan shine sunna abin da suke magana daga nan zuwa nan shi sunna ne shine abin da suke magana shine wa mas'u ma baina al-ku'aini wal mirfiqain yawa sai ce wa tartib da kuma jerantawa sunna ne ka jeranta ka shafa fuska kafin ka shafa hannu tukunna kaga alula kaga hannu kake farawa although shi ma din sunna ne ai shi ma da zaka fara alwan daga fuskan ba wanda ya hana kai ciko alwan ka ba tai ba tai amma dai sunna ne mina sunna at-tartib baina a'malu al-wudu wa tayammum sunna ne ka jiranta su yana da kyau saboda haka aka ga annabi yayi kuma iqtida'u bin nabi sallama ma'jura iskoi da annabi akwai lada saboda aka kai koyi da shi shine abin da yake yana da mutukar amfani kuma wannan duk sun zo a hadisi akwai hadisi wani hadisi na Jabir ibn Abdullah yake cewa annabi ya ce at-tayammum darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadaini ila al-mirfiqain taimama shine bugun kasa ne saboda shafa fuska da kuma bugu saboda shafa hannaye ko dhira'ain yawa tsawon hannunka to haka shi ma at-tartib din sannan kamar akwai hadisi har yanzu da yazo daga Abu Dharr al-Ghifari Jundab ibn Junada wanda yake cewa annabi sallama wada'a yadayhi 'ala al-ardi annabi ya saka hannayensa a ƙasa sannan da ya dago thumma nadafahuma sannan sai annabi ya karkare hannu saboda kar ko akwai kura thumma masaha bihima wajhahu sai shafa fuskarsa da shi a taimama kenan yawa sannan thumma wajhahu wa yadayhi min al-amir al-dhira'ain ila al-mirfiqain ya shafa kuma hannunsa daga zira'i sa daga nan dinsa zuwa gwiwar hannunsa don haka ya shafa to wannan dai a takaice shine sannan tartib mun yi magana to a takaice wannan sunni sunnonin taimama taimama haka kawai in kai dan uwa in kai haka kai haka in kai haka ka je kai sallah sallah ka tai amma in ka ga dama kai haka kai haka sai ka ga zaka saki kai haka sai kai haka haka yayi babu laifi yayi wannan ya zo ne a cikin sunnoni yace fada'ilu mustahabban taimama abin da ake so mustahabbi yawa yawanci sukan bambanta tsakanin mustahabbi da sunnoni yawanci malaman fiqhu saboda da aka ga wannan karfin sa bai kai wancan ba yawa sai yace at-tasmiyatu yin bismillah ka gani kamar yadda ka samu a alula a wanka da sadaka ka fara da bismillah kuma annabi ya ce duk abin da ba fara shi da bismillah ba to mai kakkin albarka ne to saboda haka at-tasmiya farawa da bismillah wa taqdimul yumna ala al-yusra sanan gabatar da hannun dama kafin hagu mun an so wanda kai taimama ka fara gabatar da hannun dama sannan kai hagu yace wa taqdimu zahiri dhira'i wa taqdimu zahiri dhira'i ala batinihi da kuma gabatar da wato wajen hannun naka nan waje kafin ciki mustahabbi ne daga nan zaka fara in ka dauko kai haka sai kai haka kullu sai kai haka mustahabbi ne sannan wa muqaddamihi ala mu'akhirihi kafara daga farkon hannun kafin ka je karshe inda zaka dauko daga nan kai nan ba wanda yace ba tai ba amma dai mustahabbi ne ka faro daga wato magabacin hannun farkon hannun kai yo karshe da shi shine abin da yake shi ma na mustahabbi sun kare su ma wadannan wana waqibuhu abinda yake warware taimama in kai taimama abinda zai iya warware shi yace kal wudu kamar alula yawa duk abinda yake warware alula to yana warware taimama saboda dama ita ma taimaman ana yin ta ne a madadin alula wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin ba za a yi wato sallah guda biyu na farilla da taimama guda ɗaya ba misali kai azhar da taimama sai ka jira ka ce bai rin ya la'asar da shi ba za ka yi ba shine wala tusalla faridatani ba za a yi sallah guda biyu na farilla bi tayammumin wahidin da taimama guda ɗaya ba in kai yanzu to sai ka sake yanzu ka sake wata sallan farillan yace wa man tayammama li faridatin duk wanda yayi taimama saboda sallar farilla za ka yi sallar farilla sai kai taimama jaza lahu nawafil ba'daha to ya halatta kai nafil fili a bayan sallar farilla ya halatta idan kai taimama dan sallar farilla to za ka tashi kai nafil fili ka ya halatta misali azhar ka tashi kai nafil fili bayan kai azhar din ya halatta yace wa masul mushafi sannan ya halatta ka dauki alqur'ani da taimama da kai ya halatta saboda asalin kai ne ai a madadin wanka ko alura da kai to ya halatta ka dauki mushafin qur'ani da shi wa tawaf ya halatta kai tawafi da taimama sai ka je aikin haji misali janaba ta kama ka kuma kana so kai tawafi to sai kai taimama ka je kai tawafi ya halatta watilawatu inna wa dhalika haka nan karanta alqur'anin ma in kana da niyyar yin haka kai tilawan alqur'ani duk da taimama wattasalat bis salati sannan ita taimaman mustahabbi abin da yake watilawatu inna wa dhalika ko haka ne da tilawa haka nan da tilawa kuma inna wa dhalika idan mutun yayi niyyar yin haka wattasalat bis salati da kuma sada taimaman da yin sallah an gane ko walam yakhruj alwaqtu sannan kuma lokaci a in bai fita ba to duk waɗannan abubuwan suna wato warware taimama idan ya zamanto mutun yayi taimama sai kuma yayi waɗannan abubuwan to suna warware taimama sannan ya halatta dukkai taimama da waɗannan abubuwan da aka ambata yin nafila bayan sallan farilla daukan alqur'ani yin dawafi karatun alqur'ani in kana da niyyar haka sannan wattasalat bis sala ita ce mamman asara ta da yin sallah walam yakhruj alwaqtu kuma lokaci bai fita ba kai karanta karatun qur'anin ka sada karatun qur'anin naka da wannan ce mamman da kai haka sallar in zaka kai ka sada ta mamma duka ya halatta kai wannan sai ce wajaza bitayammumin nafilati kullu ma dhukira illa alfariida ya halatta da taimaman da kai dan sallar nafila kai ne yanzu kai taimama saboda zaka yi salatul duha sallar walaha sai taimama sai kai taimama to ya halatta kai duk abin da aka ambata nan na kaga daukan qur'ani ka karanta ko tabashi ko dawafi ko tilawa duk ya halatta kai da taimaman da kai dan nafila ma zikir duk abin da aka ambata nan illa alfariida sai dai ba zaka yi sallar farilla saboda taimaman nafila ba idan kai taimaman nafila dauki misali dabda azhar sai kai nafila to in azhar tai ba zaka ce wannan taimaman nafilin ta isar maka ba a ba za ka yi haka ba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am rak'atul alfajr na'am na'am to abinda malamai suke faɗa dangane da wanda ya zamanto rak'atul alfajr ya wuce shi shine da so samu ya bari har sai rana ta fito yayi shi wannan shine abin da malamai suka yi fatawa wanda take mai inganci yawa sai ya ce wa man salla al-isha'a haka ne duk wanda ya sallar isha bitayammumi ko bitayammumin wa man salla al-isha'a bitayammumin duk wanda ya sallar isha da taimama misali kai ne zaka sallar isha sai kai taimama to qama lish-shafi'i to ya halatta ya tashi yayi shafi'i wal wutri da wutri ba'daha bayan sallar isha din min ghairi ta'khirin amma ba tare da jinkirtawa ba karka jinkirta an gane mutun ne yayi sallar isha da taimama to ya halatta ka tashi kai shafa'i da wutri amma karka jinkirta ma'ana kana idan da sallan ka dan gama azkaru ba'da as-salam min as-sala to sai ka tashi sai kai wutri shafa'in ka da wutrin ka ya halatta da wannan taimamar an gane saboda karfin shafa'i da wutri shi yasa malam ya ware maka shi daban yace wa man tayammama min janabatin duk wanda wato zai yi taimama saboda yana da janaba a jikin shi fala budda min niyyatiha to babu makawa sai yayi niyyan wato daga wannan janaba da take jikin shi da kuma mustahabbancin yin sallah da taimama saboda asali azance mafi inganci shine taimama ba ta daga janaba wannan shine magana na gaskiya din amma tana daga shine na wani lokaci na wucin gadi to in zaka yi taimama saboda janaba ta yi jinka to zaka yi niyya aniyar ka sai kai niyan wato mustahabbancin yin sallah da wannan taimako wannan shine abin da malam yake nufi to sai malam abin da malam ya manta bai dan kawo daga nan ba shine har yanzu idan mutun ya zamanto yayi taimama sai ga ruwa ya samu dama rashin ruwa ne yasa yayi taimama to sai ga ruwa ya samu kuma a lokacin sallar ne to abin da malamai suka ce nan take zai warware taimaman shi yaro na saboda dama rashin ruwan ne yasa shi taimama to yanzu ga ruwan ya samu kaga faqadal mani abin da ya hana ya gusu ya tafi an rasa shi to yanzu tun daga ruwa ya samu to ba zai yi abin nan ba haka nan mutumin da dama ba zai yi amfani da ruwa ba saboda wani dalili to yanzu kuma sai ji dalilin ya warke kuma lokacin sallan bai fita ba to shi ma yanzu ko yayi taimama zai saki a ruwa ya samu ba tunda ya samu daman yin amfani da ruwa a jikin shi to wannan dai abin da shine malam ya manta faɗa amma da mutum zai yi taimama sai da ya idar da sallah sai ga ruwa ya samu dama ruwa ya rasa sai ga ruwa ya samu kuma ko kuma dama ba zai yi amfani da ruwa bane saboda wani waje da yake marciwo ko wani abu makamancin haka amma sai da ya idar da sallah sai ji abin ya tafi ko ga ruwan ya samu kuma wannan kai tsaye saboda hadisin manzon Allah sallama wanda Abu Sa'id al-Khudri Sa'd bin Malik bin Sinan ya kawo mutum ba zai saki alwala da ya ce zai sallama ba sai ya saki ba ce akwai kharaja rajulani fi safarin wasu mutane guda biyu sun fita tafiya a zamanin manzon Allah sallama fa hadarat as-sala sai lokacin sallah ya hada to yayi walaysa ma'ahuma ma kuma ba su da ruwa a wajen su fatayna na sa'idan tayyiban sai suka yi taimama da ƙasa mai tsarki yawa lokacin da suka yi sallan suka idar gaba daya fa wajadal ma sai kuma suka samu ruwa fa a'ada ahaduhuma alwudu'a was-sala dai daga cikin su sai shi kawai ya sake alola da ruwa kuma yayi mai ta sallar sa yace a shi kan tun daga ruwa ya samu bare ya sake alola ya kuma ya sake sallah sai wala mai yi al-akhar dai kuma sai shi bai sake ba falamma raja'a lokacin da suka dawo zakara zalika rasul sallama sai suka ambata wa manzon Allah hakan suka ce ga abin da ya faru da mu daga ba muka samu ruwa kaza 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 sai annabi ya ce fa qala lil ladhi lam yu'id as-sala annabi sai ya fada mu wanda bai sake sallar ba sai ya ce asabta sunna wa ajza'atka salatuka ka dace da sunna kuma sallaka tayi ka dace da sunna kuma sallaka tayi wa qala lil ladhi ada sai kuma annabi ya fada mu wannan wanda shi ya sake alula yayi mai ta sallan sai ya ce lakal ajru marratayn kana da lada kai kuma sau biyu kashi biyu ma'ana kana da lada kashi biyu kashi da kai wacce sallan ka sake wannan amma ku dura annabi ya ce mana farkon asafta sunna wa ajza'aka salatuka ka dace da sunna sunnan manzon Allah shine idan Allah ya baka sauki sai ka dauka to ba a cewa kuma wai ka zo ka sake kallafa wa kanka wani abu saboda hadithin nan ma khuyyara rasul sallama amrayn illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun ithman annabi ba a bashi zabin abu guda biyu facen yata sai zabin fi saukin mutukar ba sabo bane saboda haka atayammu rukhsa taimama sauki ne aka baka idan kai sallar ka da ita sai ga ruwa ya zo ko ruwan ya kai kai wanka kai me shikenan yayi ba sai ka sake ba wannan shine abin da yake a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu muna da sauran lokaci faslun fil hayd fasalin da zai magana a cikin jinin al'ada a in aka ce al hayd shine jinin al'ada al haid kuma ita ce mai al'ada al huyyad kuma sune masu al'ada jami'i su kenan to shi asalin jinin al'ada suka ce damun yakhruju min qa'ri rahim al mar'a jini ne da yake fitowa daga asalin cikin mahaifan mace shine jinin al'ada daga mahaifan mace yake fitowa kuma al'amari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ja'alahu ala nisa'i bani adam Allah ya sanya wa mata na yan adam su Allah ya sa su nayi sannan akwai jina ne guda uku na dabi'a wanda mata su suke yi su da farko akwai damul hayd in akwai jinin al'ada sannan damul nifas jinin biki sannan damul istihada jinin ciwo to duk wannan mata suna yin sa kuma su ta'ammuli da shi tun fil azal to malam zai magana akan jinin al'ada al hayd sai ya ce wan nisa'u kaga mata sun kasu kashi uku dangane da jinin al'ada sai ya ce mubtada'atun akwai farariya wa mu'tadatun akwai sababbiya wa hamilun akwai mai ciki mubtada'atun sabab farariya ita ce yau ta fara yau ta balaga ta fara jinin al'ada a rayuwarta to akwai hukuncin ta yana zuwa sannan mu'tadatun sababbiya ta dade tana yin abinta ta sai da take yi akwai hukuncin ta ita ma yana zuwa wa hamilun sai mace mai ciki ma tana yin jinin al'ada babu abin da ya hana wannan shine zance mafi inganci duk bincike malamai suka ce babu abin da ya hana mace ta dauki tayi al'ada din tana da ciki yawa akwai magana na Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jamaa yana cewa alamun daukan cikin mace shine inqida'ul hayd yankewar jinin al'ada, an kaga ya yanke kawai haka, to alamu ta dau ciki ne haka tin 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 shekara da shekaru, ba ma sai an yi piti ko an ce kaza bai ce, an kaga jinin al'ada ya yanke kawai kawai haka ba gar ba, to alamu ta dau ciki. To sai malai ya ce wa aktharul hayd lil mubtada'ati, mafi yawan kwanakin al'ada ga mace farariya wacce yau ta fara a rayuwarta, 15 yawman, mafi yawan kwanakin da zai yi a ce jin al'ada yayi shine kwana 15, ba zai wuce kwana 15 ba. Wannan malamai sun yi ta kai komo, jin al'ada laysa lahu haddun li aqallihi wala li aktharihi, ba shi da iyaka ta kasa, ba shi da iyaka ta sama, kaza 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 kaza. To amma zance mafi inganci, abinda malikiya suka tafi kusan gaskiya, shi yafi zama da inganci kuma da shahara, shine mace yadda za ta jinin al'ada a wata ba zai wuce kwana 15 ba. In kuka ga ya wuce haka, to ba jinin al'ada bane, ya shiga jinin ci. Yawa, kuma ina hira da wani ɗaya daga cikin ɗalibai na medical student, yana karanta medicine MBBS, yace mun su ma a likitance abinda suka ɗauka shine jinin al'ada kwana 15 ne, a likitance ma suke da shi, saboda kasan suna da alaka, tunda shi jinin ciwo ana iya zuwa wajen likita ai magani, ko a je wajen mai magani ya bada magani. To yace mun a likitance ma su abinda suke da shi ne jinin al'ada ba zai wuce kwana 15 ba. Su ma malikiya kuma wani fikira suka yi, suka ce bai kamata a ce mace a tsarki, rashin tsarkinta a wata ya fi tsarkinta yawa ba, a ce rashin tsarkinta ya fi tsarkinta yawa a wata, kaga abin ya zama wani iri. Saboda haka sai suka dauki wannan, saboda haka mace da za ta fara jinin al'ada yau, da ta fara a rayuwarta misali, to a ce ya zo mata, to duk dade wanda zai yi ba zai wuce 15 ba, shine aktharu. In aka ya wuce haka kuwa, kenan malai yana gwada maka cewa laysa bil hayd inma la'alla yakunu istihaba, ta iya yiwa ya zama jinin ciwo ne. Sai malai ya ce walil mu'tadati, amma sababbiya ko wacce ta saba dama ta zai tana yi, adatuha, tana kan al'adarta, al'adarta kwana nawa take yi ta sani, to haka za ta zauna akai. Yawa, haka za ta zauna akai, an gane wannan. Ita sababbiya dama ta san kwana 3, kwana 5, kwana 7, kwana 6, kwana 10, to tana nan akan al'adarta, shine ma'anar adatuha, wai mai ma'ana ta kunu ala adatiha, za ta kasance akan al'adarta ita take. Fa in tamada biha damu, idan jinin ya zarce mata, shine tamada, fa in tamada biha damu, idan jinin sai ya zarce mata, tana kwana 6 ne kawai, wannan watan sai ya tafi 7, bai tsaya ba, sai ya tafi 8, to shine fa in tamada biha damu. Sai malai ya ce zadat 3 ayyamin, to sai ta kwara kwana 3, sai ta kara kwana 3, mace ne take jinin al'adan kwana 5, wannan watan sai ya tafi 6, to yanzu da ta kara masa kwana 3 ne, sai ta kara masa kwana 3 a wannan watan, kaga yanzu za ta tashi daga jinin kwana 5 da ta koma kwana 8, to haka za ta yi. Sai malam ya ce haka za ta karawa, malam tujawiz 15 yawman, mutukar ba ta ketara kwana 15 ba, za ta yi ta kara shi, ta kara shi kwana 3 3 za ta dinga karawa, to mutukar bai wuce kwana 15 ba, to za ta kara shi ta farcan. Amma ita ma idan kara karen ya tafi ya kai 15, to sai ta tsaya nan, ba zai wuce kwana 15 ba. Wannan dai shine kawai, kenan mace tana iya jin al'adar ta canza. Dama ma fasali ne guda a wajen wasu malaman fiqh sosai ma, shine at-tawari'u 'alal hayd, yadda jinin al'ada yake caccanzawa, ya canza daga kwanaki kaza ya koma kwanaki kaza, a da yana zuwa farkon wata ya koma ƙarshen wata, a da a ƙarshen wata ne ya dawo farkon wata, a kaza, duk jinin al'ada yana iya wannan, a da kalan sa kaza ne ya koma kala kaza, duk jinin al'ada yana yin wannan. So da haka idan dai mace ta tsinci kanta a jinin al'adar ta ya karu da kwanakin da ta sani, to sai ta dauka, to barin kara masa kwana 3, shi kwana 3 aka bata, an gane ko. Yace walil hamil ba'da 3 ashhurin 15 yawman, amma ita kuma mace mai ciki za ta yi wato al'adan kwana 15 bayan shudewan wata 3, wata 3 da daukan cikinta, to za ta iya yin al'ada na kwana 15, wata 3 da daukan cikinta, to za ta iya al'ada na kwana 15 wa nahwa da kuma makamancin wannan kwanakin. Yace ba'da 6 ashhurin, bayan kuma watanni 6 za ta iya al'adan 20, wato kwana 20 wa nahwa da makamancin kwana 20 din, abin da bai dan wuce haka ba kadan, abin da ya dan wuce haka kadan. So za ta iya yin mace in tana wata 3 da daukan ciki, za ta iya yin al'ada na kwana 15, idan ta tafi wata 6 da cikin, to za ta iya yin al'ada na kwana 20. Yawa, sai malam ya ce fa in qata'a ad-damu, idan jinin yana yayyanke ma mace, yana yayyanke mata, lafaqat ayyamuhu, to sai ta tattaro kwanakinsa, lafaqat sai ta tattaro kwanakin, hatta tukammila adataha, har sai ta hada ta kammala kwanakin al'adanta. Wai ma'ana mace ce take samun irin wannan, dama yana cikin fasalin da yake wato at-taqattu'u na jini, yayyankewar jini. Wata mace da ga tana jinin kwana 5 ne, amma in yayi kwana 2 sai ya tsaya, in ba sa'a ba sai kai kusan kwana 24 hours bai dawo ba, to kaga wannan yana yankewa. Kuma bayan wata kila wasu awanni sai ya dawo, to wannan yana yankewa. To idan misali sai ya yanke a kwana biyu, kwana uku bai zo ba, kwana hudu sai ya dawo, kwana biyar bai zo ba, kwana shida, to haka za ta tattara waɗannan kwanakin da ya yanke mata dai ta zauna akan al'adata. Yayyankewa ce, dama yana yin haka, yana iya yin haka. Tabbas wannan babi guda a manya-manyan littattafan fiqh duk sun nuna shi. Zai iya yayyanke yanke. To amma wannan yayyankewan mata sai sun lura. Akwai lokacin da in period din ya kai yankewan yana da zira, za ta yi wanka ta ibada, ba za ta zauna haka ba. Idan period din yankewan ya iya kaiwa kusan awa 24 ko awa 10, ya dade dai wanda kaga ya tsaya cak baya zuwa, to ba za ta zauna kai kuma ba za ta yi ibada ba. Za ta iya wanka ta ibada, ta alabu shi ya dawo sai ta bari kuma. Kuma idan ta gama kwanakin dai su din ne za ta tattara su, tana na akan wannan kwanakin kawai ya yankewa ke, yana break ne kawai. Wannan duk ana samun shi a wato a jinin al'ada. To shine fa in qata'a damu, idan jinin ya yanke mata, lafaqat ayyamuhu, sai ta tattaro kwanakin da ya yanke mata, hatta tukammil 'adataha, har sai ta hada kwanakin al'adanta, tace eh to kwana kaza ne kenan ya yanke ni. Yana yin wannan duka gaba daya. Sai yace wala yahillu lil ha'id salatun, ko baya halatta ga mace mai jinin al'ada ta yi sallah. To kenan yanzu wannan ya gama maka bayani akan me, akan menene jinin al'ada, sannan mata yadda suka kashe uku, mubtada, mu'tada da hamila. Kuma kaji kowace yacce nata yake, kaji yadda kowace nata yake, sannan kaji wacce jinin ta yana yankewa yadda za ta handle nisa, sannan kaji wacce jinin kwanakin al'adan ta sai ya kare mata da kwana daya, to ko sai ta kara masa kwana uku. Yawa wannan akwai dogon bayani, har na yi tunawa lokacin ce idan misali tana kwana shida sai ta tafi kwana bakwai, takwas sai ya tsaya kuma, to har yanzu al'adan ta tana mai kwana takwas ne a ka'ida, kawai bai karasa kwana ɗayan bane. Alabu shi wani wata in yazo sai ya ƙara zarce mata, sai ta tafi kwana takwas, sai ta tafi tara, to ta ƙara kwana uku, shi ma haka za ta yi, haka za ta yi. To sai abubuwan da mai al'ada ba ta yi, sai ya ce wala yahillu lil ha'id salatun, baya halatta ga mace mai al'ada ta yi sallah. Haramun ne mace mai jinin al'ada ta yi sallah, wannan haramun ne, sallar ta nafila ko tafarilla. Wala sawmun, haka ne haramun ne ta yi azumi. Wala tawafun, sannan kuma haramun ne ta yi tawafi. Wala massu mushafin, sannan ba za ta dauki, ba za ta taba alqur'ani mai tsarki ba. Wala dukhulu masjidin, sannan ba za ta shiga masallaci ba. Wa alaiha qada'u sawmi, amma wajibinta ne za ta biya bashin azumi, duna salati, banda sallah za yana kan tabiyan bashin azumi banda sallah. Wa qira'atuha ja'izatun, karatun alqur'anin mace mai jinin al'ada ya halatta, ya halatta ta yi karatun alqur'ani. Wala yahillu li zawjiha farjuha, amma baya halatta ga mijinta farjinta, haramun ne mijinta yayi mu'amalan aure da ita. Wala ma baina surratiha wa rukubatiha, sannan baya halatta abin da yake tsakanin cibiyar ta surra ila rukubatiha zuwa guyoyinta, haramun ne ga miji ya kai wannan wajen. Hatta tagtasila, har sai ta yi wanka, hatta tagtasila, har sai ta yi wanka. Wannan wajen abubuwan da shi suna kiran sa mawani'ul hayy, abubuwan da jinin al'ada ke hanawa. Na farko mun ce sallah haramun ne, wannan aka yizo wata sahabiyar manzon Allah ana kiranta Mu'adha, ta tambayar na Aisha, tace mata ma balul ha'id taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah, wai me matsalan mace mai al'ada ne tana biyan bashin azumi amma bata biyan bashin sallah da ta bata yi ba. Shine sai Aisha tace mata ahruriyatun anti, ke yar ta waye ce, me yasa kike wannan tambaya? Kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salah, mu ma hakan yana faruwa da mu, suwa su mata manzon Allah jina na Aisha, tace amma sai a umarce mu da biyan bashin azumi ko ba a biyan umartan mu da biyan bashin sallah, shikenan. Haka ta bata ansa, babu wani abu. Sai sa malamai suka yi dalili, me dalili? Suka yi, suka ce wallahi a'lam, Allah shi barokan sa sani, ni sai baraka. An gane ko? Yawwa. Shi kuma lokaci abin da yasa azumi, abin da yasa aka ce tai, saboda ai shi in ka duba asali an ce fa iddatun min ayyamin ukhra, kamar ai jinya ne, saboda haka yanzu ya gushe, to yanzu a bayan sallah sai ta nemo su kwanaki ta biya. Amma sallah wannan kuma kaga akwai mushaqqa a ce ta biya, haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ma ya bar mata kayanta. Haka nan tawafi, mace ba za ta yi tawafi ba in tana jinin al'ada, in ta je aikin hajji ko umra dole sai ta jira. Ya dauke mun yi bayani tawafin na qudum ne, na ifada ne, tawaful wada'i ne, duk dai wanda yake akwai ba za ta yi ba, musamman dai tawaful ifada ne, kaga shine wanda yake tawaful hajji, to dole sai ta zauna ya tsaya tukunna kafin ta yi tawafin ta dawo. Wanda tawaful qudum da tawaful wada'i wannan du'an dauke mata shi a ka'idar malamai, du an yafe mata kawai sai ta tafi. Wala masu mushafin, barata dauki alqur'ani ta daga ba, to shi ma wannan akwai bayani. Malamai suka ce duk mace da bata da ta'ammuli da qur'ani a rayuwarta, ba dalibar qur'ani ba, ba malamar qur'ani ba, bata karatu ba, ruwanta yawa kawai ita civilian JTF ne a Qur'ani farar rubuta ce to kawai rana ɗaya tana al'ada sai ta jawo shi to malama suka ce ita aka hana amma ɗaliba ce masha Allah tana karanta shi kaza kaza ya halatta ta dogara ta karanta shi haka malamai gaskiya suka bayani malam yace wala dukhulul masjid mun yi magana akai la illa al masjid li haid wala junub shiga masallaci shi ma mun yi bayani a karatun mu na baya mun taɓa ta masallacin bai halatta zo ta yi darasin ta da sauransu wa alaiha qada'us sawm mun yi magana zata biya bashin azumi mun faɗi dalilin shi ko ga hadithin muaga amma banda sallah sannan malam yace wa qira'atuha ja'izatun karatun ta halatta in da ta karatu da kai ta yi halatta sai ce wala ilal zawji ya farjaha mujinta haramun ne ya wato taɓa farjinta wannan shi haka yake haka ayan qur'ani ta zo ko yawa wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tatahharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah Allah ya hana ta basu aya ta 222 a cikin surat al-baqara Allah ya hana ba ta farjin mace tana al'ada sannan haka tsakanin cibiyarta zuwa guiwanta shi wannan saddu lidhari'a ne malikiya ne yawa saboda in da ka kai ka taba cibiya zuwa guiwa da aje ga wani abu daban to shi yasa aka hana shi yasa an ka kuma hadisi akwai hadisi na Aisha tana cewa manzon Allah sallama na kasance ina al'ada ko ɗaya daga cikin matansa yana so ya wasa da mu yakan umarce mu saka kwarjalle mu saka zanin mu daure daga cibiyar mu zuwa sannan sai fayubashiruni ya rungume ni to wannan kaga shi dole haka za a yi wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam na'am eh na'am ibadar sa ba sallah wannan babu ita ba maganar ta domin rufi alqalam an thalathin an daga alqalami akan mutane guda uku yawa anil majnun hatta yufiq ma hukaci sai ya warki wa anil na'im hatta yastaqir mai bacci sai ya farka wa anil ghulam hatta yahtalim yaro qalami sai ya isa mafarki su wannan ba a maganar su to amma azumi ma ya kamata da ayi tambaya azumin safa to haukar ba mu sani ba samun sa tai a rayuwa ko haka aka halicce shi da ita to abin da malamai suke cewa idan samun sa in ya warke zai biya eh abin da suke cewa saboda samun sa tai kaman jinya ne ai ana iya rama azumin shekaru idan jinya ta kawo mutakar likita ya ce zai warke ana iya rama shi wallahi ta'ala alam so da haka wala ma bayna surati hatta taktasil har sai ta yi wanka akwai wani athari na Abdullah Salim bin Abdullah da wato ina jin babata Sulaiman bin Yasar Abdullah bin Salim bin Abdullah da kuma Sulaiman bin Yasar amma wada asar din yazo ce an tambaye su dangane da mace ta gama al'ada al'adan ya tsaya amma ba ta yi wanka ba ya halatta mijinta ya zo mata duk su suka bada fatan cewa bai halatta ba sai ta yi wanka wannan shine takaice ina ga nan zamu tsaya sai mu bar shi daidai wannan muka zo sai mu tashi fasalin fil nifas dangane da jinin biki Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah Allah amin abubuwan da suke faruwa na fitintunu Allah tabaraka wataala ya kawo mana saukin su irin kashe kashe da irin ta'addanci Allah tabaraka wataala ya kawo mana saukin su abubuwan da suke faruwa a kusa da makwabtan mu nan Allah mun daronka Allah ya kawo saukin su Allah ka tare mana faruwan su da mu anan da muhallan mu gaba daya Allah ka kawo mana shiriya Allah kawo mana shugabanni daman tsara al'ummar su da dukiyoyin su da rayukan su Allah mu daronka Allah ka shiryar da matasan mu ta'ammuli da muggan kwayoyi Allah ka kawo hanyar da za a daina ta'ammuli da muggan kwayoyi a wannan rayuwar tamu Allah ka kawo hanyar da za a daina ta'ammuli da muggan kwayoyi a wannan rayuwar duk aikin muggan kwayoyi ne Allah tabaraka taala wa alaikum salaam na'am taimama da zobe a hannun sa to a lola da zobe fa kamar abu da wani ke so ya ce shi ne gurin wataƙila ko ba zai taɓa abin nan ba ko yawa wataƙila ba zai taɓa ba to alola da zobe fa ya kamata ma mu fara tambayar alola da zobe fa tun da ruwa wataƙila ba zai taɓa wajen ba yawa gaskiya ban taɓa sanin wani abin da zai hana yin taimama da zobe ba sai dai alolan ma da zoben lallai abin dubawa ne in ruwa bai taɓa wajen ba kaga kenan alola ba ta zama cike kuma gashi yana cin gaban da take wataƙila wajibi a wanke ko yawa to amma yawa to kaji kun ji ko saboda gaskiya ne ai ma abin da ya fara zuwa mun ba ma taimama ba kai taimama ka ce ni alola ne ma ban taɓa komai a kurzu wanda ba amma ta alola ne yawa to wannan akwai karhanci ne akai yin taimama da zobe saboda ai mun ce a taimamar a matsayin alola ne to kamar kasar ko kuma hannunka ba zai taɓa wajen bane to kaga alola kuma in abin ya rufe ba zai taɓa ba kaga akwai shi ka alola ma kaga zai iya babu ita gaba daya yawa yawa to kaga sai ka kwabe shi kawai shine abu mafi sauki Allah ya saka da alkhairi Allah ya rufa mana asiri Allah mun roƙonka Allah ya kawo mana sassauci a rayuwa wannan ta'addanci Allah ya kawo mana saukin su yankin nan namu Allah tabaraka wa ta'ala mun roƙonka Allah ya kawo musu zaman lafiya. Allah muna roƙonka duk wanda suke da hannu cikin wannan tashi-tashin hankula. Allah muna roƙonka, Allah ka wato yi mana maganin su, umma su shiga da ka shige su, umma ba ma shiga bane, Allah ka yi mana maganin su. Allah ka sanya al'umma mu zama mutane masu manufa a rayuwa. Duk rashin manufa ke jawo irin wannan fitintunu. In kana da manufar rayuwa, dan me zaka je ka irin wannan aika-aika da ta'addanci? Allah ya sa mutanen mu duk zama masu manufofi, masu abubuwan da zai ciyar da rayuwar mu gaba. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو بالعفو فاعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.